This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 21 ga watan Agusta ne shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shi karo na tara a yankin gabas ta tsakiya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta zargi jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a yankin kudu maso gabashin Najeriya bisa batun dabo da jama'a ke yi a yankin. Ƙasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu.
Kanin labaran kenan. Yau aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Democrat na ƙasa, inda a jawabinsa wajen taron jiya, tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya bayyana cewa zaben mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris shine ya dace don takara da Donald Trump a zaben shugaban ƙasar da ke tafe a watan Nuwamba. Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin. Kasashen Niger, Burkina Faso da Mali sun kai ƙasar Ukraine ƙara a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan zargin goyon bayan 'yan ta'adda bisa hujjar cewa
wannan abu shine daidai a idan, saboda Ukraine ta yi to ƙara daga bakin ambasadar inta wanda yake kasar Senegal, ta nuna mabina cewa sun ji daɗi da an kai wannan attack na Tunzawa 10.
Sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa, inda a wannan makon shirin ya zanta da masana kan muhimmancin fahimtar ka'idojin addinai don samun zaman lafiya. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yammacin jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shi karo na tara a yankin gabas ta tsakiya, inda ya ce Isra'ila da Hamas na buƙatar gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Kafin ya bar Doha, Blinken ya ce babu sauran wani ɓata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mawuyacin hali. Ya ƙara da cewa lokaci na ƙwacewa, ganin a kowace rana mata da maza da yara na shan baƙar wuya a Gaza ba tare da isasshen abinci da magani ba, sannan suna cikin haɗarin jin ciwo ko ma mutuwa a faɗan da basu ji ba, basu gani ba a kan shi, kuma ba su da damar iya tsayar da shi. Bayan zuwan shi Isra'ila a farkon makon nan, Blinken ya gana da jami'ai a biranen Al-Qahira da Doha, inda ya ce Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da kudurorin da masu shiga tsakani Amurka, Qatar da Masar suka gabatar masa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta zargi jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a yankin kudu maso gabashin Najeriya da zama sanadiyar ɓatan mutane a yankin bayan sun kama su. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce tsawon lokaci jami'an tsaro kan fake da ta da ƙayar baya da 'yan rajin Biafra na IPOF ke yi wajen kama mutanen da basu ji ba, basu gani ba, inda dangin mutanen da aka kama za su yi ta neman su amma su rasa su, ba kuma za su samu wani bayani akan mutanen ko dalilin kama su daga hukumomi ba, lamarin da ya sa al'ummomin yankin kokawa akan batun daban da jama'a ke yi. A hirar shi da wakilin sashen Hausa wato na yankin Naja Delta Lamido Abubakar Sokoto, ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty a Najeriya, Isa Sanusi ya yi ƙarin haske akan wannan lamari.
Matsalar ɓacewar mutane musamman ma a yankin kudu maso gabas bar matsala ce. Abin ya yi kamari lokacin da ake samun rikici tsakanin ƙungiyoyi masu son a ware da kuma jami'an tsaro. Muna ƙara samun rahotanni na iyalai da suke cewa 'yan uwansu sun ɓace. Akwai mutanen da tun daga 2014 zuwa 15 ba a ƙara jin duriyarsu ba, wasu kuma jami'an tsaro sun kama su.
A nashi bayanin, manazarci akan harkokin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Security Dr. Kabir Adamu ya tabbatar da samun irin waɗannan rahotannin.
Ba shakka muna da wannan masaniyar na cewa faɗin ƙasa gaba ɗaya akwai mutane da yawa waɗanda suke neman ƴan uwansu. Cibiyar da nake shugabanci mun yi lokacin da akalla muna da sunaye kusan guda 500. To a takaice dai muna sane da haka din, mutane na batawa, ƴan sanda wani lokaci ke kama su da sauran jami'an tsaro ba tare da sun sanar da ƴan uwansu ba. Wani lokaci ba ta gurbi ne ke yi.
Waɗansu da muryar Amurka ta yi hira da su sun bayyana yadda ƴan uwansu suka yi ɓatan dabo na tsawon shekaru bayan jami'an tsaro sun kama su, inda suke neman hukumomi su duba su kuma ɗauki mataki. Kasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunƙasa haɗin gwiwar soji tsakanin kasashen biyu makwabta da ke yankin Indo-Pacific. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaron za ta ba sojojin kasashen Australia da Indonesia damar yin aiki daga kasashen juna. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaida manema labarai a Canberra cewa kasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da Indonesia. Albanese ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta tsaro a yankin Indo-Pacific.
It will be a vital plank for our two countries to support each other's security, which is vital to both countries.
Yace zai kasance muhimmin falle ga kasashen mu biyu wajen tallafawa tsaron junan mu wanda ke da muhimmanci ga kasashen mu duka da ma zaman lafiyar yankin da ya kasance namu baki daya. Greg Fraley, professor ne a fannin ilimin kimiyyar siyasar Indonesia a Jami'ar Ƙasa ta Australia, ya shaida hukumar yaɗa labaran ƙasar Australia cewa yarjejeniyar na da muhimmanci matuƙa.
Indonesia has been historically reluctant to enter into extensive military arrangements with other countries. Okay,
Indonesia ta rika yin sanya a can baya wajen kulla wata yarjejeniyar soji da wasu kasashe. Da haka muke ganin wannan yarjejeniyar na da alamar samar da dama mai muhimmanci tsakanin dakarun sojin kasashen biyu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Yayin da jam'iyyar Democrat mai mulki a ƙasar ke ci gaba da gudanar da babban taronta a birnin Chicago da ke jihar Illinois a daren jiya Talata, tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya yi jawabi ga 'yan Democrat, inda ya bayyana cewa zaɓin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris shi ne ya dace don takara da Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Dangane da taron, babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da Hafsatu Abubakar, wata 'yan Najeriya da ke zaune a birnin Chicago wadda take bibiyar tsarin siyasa Amurka, inda ta fara da tambayar ta abin da ya fi ɗaukar hankalinta a siyasa Amurka, sai ta bayyana cewa.
To abin da ya ɗauki hankalina sosai shi ne a kan yadda suke jajircewa su tsaya su yi magana a kan su lida tsinga abin da ƙasa ke so. So abinda mutane ke so da abinda ƙasa zai ci gaba shi ya kamata a bi. Idan aka gane cewa kaman kai wannan shugaban ka fito ne amma kaman ba shugaba mai adalci bane ko shugaba ne wanda zai iya hargitsa mutane da ƙasa, to sai kaga suna emphasizing kaman
suna jaddada ko kuma suna ƙarfafa.
Jaddadawa yawa kaman a guji irin wannan shugabancin ba abin da zai sa ƙasa ta ci gaba ba ne. To bambancin shi da Najeriya shi ne za ki ga wannan ya fito an san wannan mutumin shugabancin shi ɗin mutane sun riga sun gane cewa wannan ba shugaba ba ne na gari ko kuma zai iya kawo waɗansu matsaloli a al'umma ko a ƙasa, amma za ki ga duk da haka nan kaman su waɗanda suke party ɗin ko waɗanda suke kaman su shugabannin 'yan Najeriya suna mara ma irin waɗannan mutanen baya. Sai kiga shi yasa nake ganin yawanci suka anshi ma shugabanci sai kiga mutane da dama ana cikin wahala kaman yanzu halin da ake ciki a Najeriya. Kin ga zan ce sai daga baya maganganu ke fitowa za ki gan ana cewa ai already so leaders ɗinmu ɗin sun san fa waɗannan ba shugabanni na gari ba ne, amma kin ga suna mara musu baya a dai zaɓe su a zaɓe su. Mu kuma masu zaɓen yawanci zan ce kaman talauci ya yi yawa a gida, wanda suke ganin an dan fito an dan baka abu da rika ya kawo ba kamar an siye mu kenan sai kiga duk da haka mun je mun cefa mu ko mun zabi wa'anda muke mu mun tabbatar fa nan gaba kila fa wahala za mu shiga amma nan kasan da bambanci ban san ko yanayin ci gaban kasa ne irin development ya ma irin kasa ta ci gaba shine bambancin ko me ke kawo haka ko rashin ilimi ne
Hafsatu Abubakar kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu har yanzu zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
Thailand ta gano wani mutum dauke da cutar kyandar biri da ya taho daga Afirka ya shiga kasar a makon jiya dake jiran sakamakon gwajin da aka yi mishi domin gane matakin cutar a jikin shi cewar wani jami'in hukumar kare yaduwar cututtuka a yau Laraba Mahukunta kasar ta Thailand na bada muhimmancin gaske ga lamarin ganin mutumin mai shekaru 66 dan asalin Turai mazaunin kasar ta Thailand ya shigo kasar ne a ranar 14 ga wannan wata na Agusta daga wata kasa Afrika inda cutar ke yaduwa kamar yadda director general na sashen kula da kare yaduwar cututtuka a kasar Tongchai Karatiha ya shaida wa kafar labarai ta Reuters
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari kuma mu sake komawa taskar rahotannin mu. Kasashen Niger da Burkina Faso da Mali sun kai ƙarar Ukraine a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa zargin goyon baya da gwamnatin Kyiv ke baiwa 'yan ta'adda wanda kuma ke zama babbar barazana ga zaman lafiyar yankin Sahel. Da na nahiyar Afirka baki daya ga rahoton da wakilin Musulun Muhammad Barma ya aika mana
tun a washegarin kafsawar da ta yi sanadin mutuwar sojojinta da wasu gwamman sojan hayar wagana a ƙauyen Tinzawatan iyaka da Algeria kasar Mali ke zargin Ukraine da hannu a wannan al'amari sakamakon sanarwar jinjinar da jakadan Ukraine a Senegal ya ruwaito a shafinsa na Facebook duk da yake yan awaran kungiyar CSP sun dauki alhakin waɗannan kashe-kashe Hukumomin Mali na cewa 'yan ta'adda ne suka aikata abin da goyon bayan Ukraine. Mafari kenan ma'aikatar harkokin wajen Niger da ta Burkina Faso da ta Mali suka shigar da ƙara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya saboda zargin gwamnatin Volodymyr Zelensky da ɗaurewa ta'addanci gindi. Wani ɗan fafutuka ga mace Muhammadu ya yaba da matakin na ƙasashen uku.
Wannan abu shine a daidai a idan saboda Ukraine ta yi to ƙara. Daga bakin ambasadar inta wanda yake kasar Senegal ta nuna mabina cewa sun ji daɗi da an kai wannan attack na Tinzawatan sun nuna cewa sun kawo gudunmuwa ma 'yan ta'adda tunda ba mu iya kai mata hari kenan hanyoyi da gare mu su ne na hanyar shari'a muna jira wani ka ɗauki mataki ta saboda ba ta yiwuwa ƙasa ta hito ƙarara ta gudu kamar ita. Tana ba goyon baya 'yan ta'adda masu kai hari cikin wata ƙasa suveren.
Daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Yulin 2024 ne aka gwabza fada a tsakanin ayarin haɗin gwiwar sojojin Mali da dakarun kamfanin Wagner da ɗaya gefe 'yan tawayen CSP masu fafutukar neman 'yancin yankin Azawad. Yayin da 'yan awaren ke ikirarin samun galaba, hukumomi sun ce sun gano hannun Ukraine a wannan al'amari. Abin da ya sa atake Mali ta yanke hulɗar diflomasiyya da Ukraine. Matakin da ya samu goyon bayan Niger wacce ita ma ta sanar da yanke dukkan wata alaka da Ukraine din to sai da shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa
wannan abu shiga sharoba sanda ne koi yau Niger ta hada kai da Mali a kai kasar Ukraine kara gaban Majalisar Ɗinkin Duniya in akwai kasa wadda yau take kawo 'yan ta'adda ana tada hankali a kasar Niger da Mali da Burkina ita ce kasar Rasha kowa ya gani inda sojawan haya irin yadda suke cin zarafin 'yan adam suke kashe farfulla
a takardar da suka aikewa Majalisar Ɗinkin Duniya Niger da Mali da Burkina Faso sun buƙaci kwamitin sulhu ya gaggauta ɗaukar mataki don taka burki ga Ukraine domin a cewar su ayyukan da ta sa gaba na barazanar haddasa tashin hankali a yankin Sahel da nahiyar Afirka baki ɗaya. Shin anya kuwa haƙarar waɗannan ƙasashe za ta cimma ruwa? Mustafa Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Ba yaro tashi a hana shi kuka. doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su dama waɗannan ƙasashe uku su kai ƙara a can Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma abin da nake so ka sani, ka san haraka Majalisar Ɗinkin Duniya siyasa ce mai ƙarfi, inda wanda ya ƙarfi yake toshe wanda baya da ƙarfi. Akwai abin da yake ce ma veto power.
Kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatin Ukraine a wannan al'amari da wasu ke ganin sa tamkar alamomin yaduwar yakin Rasha da Ukraine a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa mahanga ne da ke nemo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin.
Malamai da pastoci da kuma da buɗa hajaja.
Rashin cikakken fahimtar tauhidi da sauran sharuɗa da addinai suka kunsa yakan janyo munanan fahimta tsakanin addinai da mabambantan aƙidu. A lokuta da dama, irin waɗannan rashin fahimta kan zame gardama, a wasu lokutan ma har ya kai ga saɓani da tada jijiyar wuya da kaurewa da faɗa da kashe-kashe. Masana musamman waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya na iya ƙoƙarinsu wajen faɗakar da al'umma da mabiya addinai kan yadda za su bi ƙa'idodin addinansu don samar da fahimtar juna ba tare da tashin hankali ba. Ga yadda hirarmu ta kasance.
Mun sani cewa Najeriya ƙasa ce da take da addinai daban-daban, sannan kuma mun san cewa a cikin addinan nan akwai ɓangarori daban-daban. A cikin addinin Krista za ka samu akwai ɗariku daban-daban, a cikin addinin Musulunci akwai aƙidu daban-daban, waɗanda a cikin koyaswansu wani lokaci akan samu ɗan ƙananan bambance-bambance wanda shi ma yakan zama matsala musamman a cikin al'umma. Sannan kuma ya kamata a ce mutane addinin na ya taimaka musu har su samu waraka, su samu zaman lafiya tsakaninsu. Dukkan littattafan da Allah ya bamu, ya bamu ne domin mu ya zama mana alƙibla ta yadda za mu yi rayuwa, zama mana da daɗi, ba dai ya zama da tashin hankali ba. Muna da baƙi da suka shigo zauren. To Mr. Austin Dacin Daliyar, barka da zuwa wannan zaure namu.
Suna idar da gaisuwa.
Yawa, to sai kuma Alhaji Salis Bashir.
To jama'a, barkanmu da wannan lokaci.
Yawa,
godewa Allah da samun wannan zarafi.
Yawa, bari in fara da kai Mr. Austin, da yake kana aikin zaman lafiya ba wani sabon abu bane, ayyukan da kuka saba yi ne, yaya tattaunawa tsakanin addinai ko kuma addinai daban-daban, ko kuma kamar yadda ɗazuna yi magana, addini guda ne amma akwai bambancin fahimta na waɗansu ɓangarorin addinai ɗin, yaya yake wanzar da zaman lafiya kamar aƙida kenan?
Na farko dai zan nuna godiya saboda wannan zarafin da aka bamu mu tattauna. Wato shi zaman lafiyan ba kamar biki bane wanda za ka yi ga gama suka tafi, saboda tashin hankali ba shi da lokaci yake zaba ya tashi. To an yi bincike sai aka duba cewa a cikin tafiyar zaman lafiyan nan ba inda za a yi in ba tare da maganan addini. Addini abu ne mai kyau wanda shi Allah ya albarkace mu da shi. Krista da Muslim addini ne masu muhimmanci a ƙasar Najeriya, amma a kwana a tashi sa aka fara samun damuwa tsakanin waɗannan addinan. Kada mu manta akwai waɗansu addinai na gargajiya, amma su ba su magana. Sai muka gane cewa da muna zaman tare, ko addini na daban da naki da nashi, sai an tashi kawai aka waye gari, rikici ya tashi, sai aka kawo maganan addini. Ina so in jawo hankalinmu ne kafin in je wannan tambayan da kike. Da za a iya samu ana tashin hankali kuma tashi hankalin ba za ki samu maganan addini bane ya kawo. Amma kafin ki hankara za a kawo addini ta juya ci. So a cikin tafiyan da muke yi maganan tafiyan zaman lafiya musamman daga JDPC na aiki da department da ake kiranta Peace Building and Conflict Transformation. Wannan kungiyar tana karkashin Catholic Archdiocese. Mun gane cewa ba za a taba iya a yi maganan zaman lafiya a kwanakin nan ba in ba tare da taba maganan addini. Musamman yancin addini. To kin ga inda muke samu damuwa. Kuma ya zama mana babban abu ne mu ci gaba da tattaunawa akan wannan abu. Kuma maganan zaman lafiya in ba an kawo an wayatar ma da jama'a da kai akan maganan yancin addini to za mu samu damuwa.
Wato dai in na fahimce ka kowa a bar shi yayi abin da yake bukata ba lallai idan kai kana wannan addini wani ya ce maka lallai abin da kake yin nan ba daidai bane.
Ai muka koma cikin constitution wa na Nigeria. Akwai section da tace freedom of association. Duk kungin da na ga dama kungin da na san cewa ba za ta kawo damu a gari ba. Kowa yana da yanci ya bi addinin da ya gan yafi mai. Ba tare da sananta ma mutum.
Yanzu a ce kana Krista sai ka ga wani yana addinin gargajiya kenan baka da hurumin ka ce mishi wannan abin da kake yi ba daidai bane.
Kamar yadda na faɗa na ce in dai wannan addinin ba addini ne bane wanda yake kawo tashi hankali. Ba tare da sananta ma mutum ya ci gaba da addinin shi ya ci gaba da nawa
sai dai ko ka bishi a hankali
ka hankali ra'ayi ne in kana so mutum ya dawo addinin ka ra'ayin shi ne ya zaba ba tare da tilasa mishi cewa bi addinin na ba to inda muke samu illa ki inda muke samu matsala ki
to shikenan a nagode bari in koma gare ka Alhaji Salis Bashir a kai ma duk aikin da kuke yi kenan na san shekara da shekaru kun saba yin wannan aiki na zaman lafiya ta yaya batun tattaunawa musamman tsakanin addinan nan ke taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya.
Alhamdulillah nayi godiya bisa wannan tambaya da kika yi sa'annan kuma ga dukkanin masu sauraro yana da kyau mu fahimta kamar yanda shi dan uwa yayi bayani addini ra'ayi ne kamar yanda ya faɗa irin nashi fahimta ra'ayi anan shine abinda ake so ka gane idan wani ya zabi yayi wannan to ra'ayin shi ne ai kai ma kana da naka ra'ayi to ka je kai naka to mu a tsari na addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alqur'ani cewa bismillahirrahmanirrahim la ikraha fid-dini ma'ana babu tilastawa a cikin addini me yasa za a ce babu tilastawa shine wannan ra'ayin naka ko wannan hanyar da kai ka dauka ba za ka ce dole sai kowa ya bar wanda shi ya zaba ya zo ya bi naka ba me ake nema a gurin ka shine ka nuna mishi kyawawan dabi'u na wannan addinin naka ana kiran mutane zuwa ga addini amma ba da fada ba da tashin hankali ba balle a tilasta musu zaka koya musu kyawawan dabi'u ne wanda kai addinin ka ya koya maka misali idan ka zamto mai gaskiya duk inda kai mu'amala da mutane za su ji sha'awar ka in ka zamto mai hakuri in ka zamto mai kyauta mai ayyuka na alkhairi da dukkanin halaye masu kyau to zai zamto kowaye yayi mu'amala da kai zai dinga sha'awar wannan abin da kake yi
kenan irin kungiyoyi da muke gani kamar masu tsatsauran ra'ayi waɗanda har suna tilasta mutane har suna kashe mutane a waɗansu wurare ba daidai ba kenan ba sa bin abin da alkur'ani ya ce
duk kungiyar da ta ce lallai sai ta tilasta mutane sun bi abin da take so to wannan ba addini bane kai tsaye muna faɗa da babban murya cewa ba addinin musulunci bane domin addinin musulunci bai ce ka je ka tilastawa kowa ba domin ya ishe mu babban abun koyi irin rayuwar da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi da waɗanda suka yi zamani tare da shi ya zauna da wanda ba musulmi ba da Kirista da Yahudawa da ma waɗanda ba su da addini kamar yadda a yanzu ake kiran su masu gargajiya duka ya zauna da su kuma babu abin da ke tsakanin shi da su sai kyakkyawar mu'amala har a gidan shi akwai ɗaya daga cikin yaran aikin gidan shi wanda ba musulmi ba ba ma Kirista ba Yahude ne
yayi rashin lafiya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi mu je har gida mu je mu gaishe shi. Duk zaman shi da yayi da shi bai taba ce mishi zo ka bi addini na ba, ta tare da cewa shine annabin wannan zamani wanda yafi kowa kusanci da Allah, amma bai amfani da wannan damar cewa tunda ina da wannan matsayi sai ka bi addini na ba. Hatta mutanen Makka da ya zauna tare da su ba wanda ya tilastawa.
Abin da yake daure ma mutane kai shine idan aka fara bada misali, ta yaya mutane za su fahimci cewa abin can da aka yi a baya ya kamata shine zamu yi amfani da shi, maimakon a ce ana bada abin da ya faru shekara 100 da suka wuce, a yanzu abin da yake nan shine muke gani ya kamata.
Wato babban matsalin da aka samu shine waɗanda suke amfani da su dan addini gurin shigar da gurbatacciyar karantarwa. Wannan duk tarihin da ake kawo cewa annabi ya yi rayuwa dai kaza yayi kaza yayi kaza, ba dan komai ake kawo mana ba sai dan mu ma mu siffantu mu ɗabi'antu da irin waɗannan halaye da yanda ya zauna da wanda ba musulmi ba a lokacin shi, tunda Allah ne ya ce mana komai kuke so ku kwaikwaya na rayuwa ku kalli rayuwar manzo Allah a ciki ta ishe ku duk abin da kuke nema. Shi yasa koyaushe ake bada misali dan me dan a dauka a yi amfani da shi. To sai aka samu wasu gurbatattu wanda suna shiga cikin addinin, su yi bincike su gano irin waɗannan halaye, sannan kuma yayin da za su isar da nasu sakon gurbataccen sako sai su juya wannan ma'anar zuwa abin da ya dace da zukatansu. To tanan ne ake bata karantarwa ta addini. Shi yasa zaki ji ana cewa a cikin dukkanin addinai akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza. Su mutanen kirki waɗanda suke isar da sakon ainihin karantarwar wannan addini. Duka addinai kamar yadda ya faɗa, ai dukkanmu da Kirista da Musulmi da Bayahudi kowa ka tambaye shi zai ce maka yana ƙarƙashin Abrahamic religion, ma'ana addinin Annabi Ibrahim. To tushen addinin Annabi Ibrahim shine waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. Shi yasa idan aka samu gurbatattun malamai a cikin dukkanin addinan sai kiga suna kautar da hankulan mutane gurin nuna musu abin da bai dace ba na tsatsauran ra'ayi ko tilasta mutane, ko aje ana kashe-kashe ana tilastawa mutane sai sun yi abin da ba shi ra'ayinsu ya zaɓa musu ba.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya.
Madalla gaida Zainab Babaji. To masu sauraro, sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku aiko mana ba. Yanzu kuma ga labaran duniya a taƙaice.
A yammacin jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shekaru na tara a yankin Gabas ta Tsakiya, inda ya ce Isra'ila da Hamas na buƙatar gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Kafin ya bar Doha, Blinken ya ce babu sauran wani ɓata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mawuyacin hali. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta zargi jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a yankin kudu maso gabashin Najeriya da zama sanadiyar ɓatan mutane a yankin bayan sun kama su. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce tsawon lokaci jami'an tsaro kan fake da ta da ƙayar baya da 'yan rajin Biafra na IPOB ke yi wajen kama mutane da basu ji ba basu gani ba, waɗanda kuma daga baya 'yan uwa ke neman su ruwa a jallo ba tare da sun gansu ba. Ƙasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunƙasa haɗin gwiwar soji tsakanin ƙasashen biyu makwabta da ke yankin Indo-Pacific. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro za ta ba sojojin ƙasashen Australia da Indonesia damar yin aiki daga ƙasashen juna. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaida manema labarai a Canberra cewa kasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da Indonesia. Albanese ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta tsaro a yankin na Indo-Pacific. Thailand ta gano wani mutum dauke da cutar kyandabiri daya, wato da ya taho daga Afirka ya shiga kasar a makon jiya, da ke jiran sakamakon gwajin da aka yi mishi domin gane matakin cutar a jikin shi.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu inda za mu bude layukan wayanmu domin mu ji ra'ayoyinku kan matsalar cutar dabbari da ake fama da ita a ƙasashen duniya. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Ladis Gresham da ta ba da umarni da mai injiniyan mu ne yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.